har tauraruwa ga tanan in kun dube ta tana da haske an shifiran so gashi nan bakin ciki na zaki wanke in bani da lafiya zaki ne mu sassake bambari ki ta gayyara inda so kauna yake duba saran samaniya sai saye shi lo suke zo mu bi su miyo kalan kuwa za na sami ki fiffike
Mazami kikura Kankuntua
Nibani shaka